wace hanya wannan tsutsar tuta ta iso a Niger?
To duk muna kirdade ne. Ana cewa wata kila ta hito mu daga Algeria ko kuma daga Morocco. Daga Algeria lalle tunda manoman mu da yawa suna dauko iri daga Algeria. Daga Morocco kuma kun ga duk mafiyan famure take da aka kawo lokacin ta mu ta kare daga Morocco take hitowa. Kinan ana kyauta zuwa cewa ko daga can ne bayan wannan famitar kid da aka daukowa daga Morocco ko kuma daga can Algeria su da suke dauko inda manoma na wajen Agra musamman suna shigowa da iruruka daban-daban daga can wajen wadansu ma har da Libya suna dauko iri to muna kyauta zan wannan hanyoyin uku wata kila daga can ta shigo mu amma babu tabbar a ce ga in ta rage shigowa